saving for the railroad track. And I won't be coming back, 'cause I've got too far to go alone. I'm talking to the ones I meet, and that's the way I'll always be, walking down the railroad tracks is free. Some of them don't understand, I will be a better man, because I've got to go this way alone. Hopping another train, well that's the way to ease my brain, traveling down the railroad tracks is free. I suppose I'll get to where I'm going, though it can be hard when you're not knowing. If the weather changes, will I still be safe and warm? But I'll keep my reason and keep going. I'm thinking as I move along, running free is like a song. I've made these tracks a home to me. Well, I'm on my way to see the king. It's something like a hobo's dream. Walking down the railroad tracks, I'm free. Da 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 da